Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio a amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan tasirin da fasaha yayi ko yake da shi a rayuwar matasa. Daga ƙarshe kuma za mu leƙa zauren girke-girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Alaikum jama'a, ni ce taku Hawwa Abdul Karim yau Faniya, wanda zan gabatar muku da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin zai fara tattaunawa da matasa akan tasiri da fasaha yayi da inda fasaha zai kai mu. Sannan mu saki tattaunawa da Malam Abdul Jabbar masani akan fasahan zamani. Baya ga haka kuma mu saurari wakan Abubakar Siddiq wanda aka fi sani da technique. Sai kuma bangaren kwalama ko mai malama Sumayya Tahir da muka gayyato za ta dafa mana a yau. Amma yanzu za mu fara tattaunawa da matasa.
Amma ina tare da baki na yau inda kowa zai gabatar min da kansa. Assalamu alaikum malama, ya sunanki?
Hassana Muhammad Yusuf.
Ya kai wani aiki ki?
Na aikin gashi ne, garin gashi.
Da wani ke magana?
Ai kina magana da Charles Peter.
Ina magana da Lawan Shaibu.
Masha Allah. To zan so fara da malama Hassana. Malama Hassana, muna cikin wani zamani da technology, fasaha ya kai wani makura, amma ke a tunanin ki ina zamu cikin fannin technology
ina da good side din shi, ina da bad side din shi. Kuma technology in dey according to business is very very good. Ina da kyau domin ina bar kana promote aikin ka, mutane nisa da ba su ma kusa da ka garuka suna gani aikin da kake yi, ko kana inde kana gabatarwa kan social media an gani an sani. Kuma in kana da wani information ne kan social media handle ka ne, ayya contact ni ka isa. Ina bar business din ka na broad widely to everyone's knowledge.
Shi technology yana da kyau.
Kina ganin an wayi gari ma mai gyaran gashi an yi robotin shi?
Kwarai kuwa an yayi, domin in aka program me shi da abin da zai maka kanka yayi. Kuma technology kuma ya bar abubuwa da yawa, muna ganewa cikin sauki. Akwai abin da kake nema, maybe ka fito kauye ne ka zo cikin gari, cikin birni kuma akwai kaya da yawa da me ake packaging shi. Duka da technology yake, in ba da ganewan technology ba ya dry wurin su kaman food a dry shi kai ka sai ka gyara. Isa technology na bude hanyoyin dewa mu wanda ya sani, kuma wanda ke using shi on the right channel.
Shi technology gaskiya zai zo ya kai wani level da gaskiya in ki karan kanshi. Ina gan sai dai mu zanna kawai, muna zanne sai dai mu kawai mu sa kaya ciki mu danna wadansu abubuwa kawai sai ya bamu abin da muke so. Saboda yanzu haka ma kawai bai iso wurin mu bane. Amma in kika je ta gefen turawan nan, yan kan social media ma in ka duba zaka ga yanda al'amarin dinki ke tafiya yanzu. Mafi yawancin wani abu ba sai ka zanna kana yi da hannunka ba. Akwai mashi su wasu abubuwan da an kera wanda komai akwai abin da ke yin shi. Zaka ga kowanne abu, kowanne style da kake so ka cire, zaka ga an yi wani machine da zai yi wannan abun, ba sai kai da kanka ka sha wahala ka je kai ba. Shi sa ita technology da gaskiya za ta taimaki mutane da dama. Hanya ne, hanya mai sauki wanda mutum zai yi aiki ba tare da ya yi gaji ba, ba tare da kuma ba ma kanshi wani wahala ba.
Malam Lawan, ya kake ganin lamarin a fahimtar ka?
Akwai abubuwan da ba mu san shi ba, yanzu kuma Allah ya kawo shi. Akwai abin da da mutum ke yanzu abubuwa da yawa sai dai abu yayi fashi
yaya kace ganin goben lamarin fasaha
a zuwa gobe kuma sai ya zama ne sai dai ka zauna kawai kai typing na management da sauransu ka sa mai machine ya fitar ma da komai abin da kake so
mu haka da muke su kuma koya bukan technology ya gwada mu na abubuwa da yawa akan technology
mu komo wurin malam Charles me yake burge ka a fasahan zamanin nan
wani dai hajiya yanzu abin da zan ce yafi burge ni a cikin technology shine gaskiya hanyar da aka samu hanya mai sauki wanda zaka yi magana da dan uwanka ko yar uwarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka da ke wata kasa zaka gan kaman ga ka ga ita kuke fira ma'ana shi video call kenan da ake samu kan WhatsApp ko Facebook ko kan Snap duka wannan abun ni kawai shi ke burge ni saboda ni karan kaina ban kusa da mahaifiyata amma duk wani lokacin ina bukatan ganin ta da na kira kan video call sai ki gana ganta hankali na sai ya kwanta
wallahi lawaffa
fasaha ai abubuwan da ke burge ba sa kirbarin maki bayani kan sana'a lokacin da aka samu koyin dinki da muna amfani da butterfly wanda akan kira shi ma cewa shi kana dinki yana kaman magana yake ma yana cewa ka ci kasha ko suka ce arziki sai Allah yi so yanzu kuma Allah ya kawo mu lokaci wanda abinda zaka dinka a 1 hour a one time din yanzu a 10 million ma sai ka dinka shi kinga ko anan mun samu ci gaba sosai
ko abin da ke burge ki ke ma a fannin technology
wallahi abubuwa da yawa na burge ni kan technology in ma ka duba ga mota kawai ma shankalin ta yi kwanta ya zo wani zamani ma yaro za shi sku a nisa tafiya yake ce kai zamanin ai mota nan da miti ka danka kai inda zaka
so jama'a za mu dan huta da wannan wakan avo
na dade ina fada da mayu a kusa da ni shi yasa nake so na koma wasa da gefena ni ba ruwana da abin da ma kuka shirya ne zata ace ita amana ai guda ce addu'a na mudace dan duniya yanda ta kasance to dan uwa na ce baka duba bakin gajarin in zaka tsara wai shi menene ke faruwa sai fa mu duba Rabbi bas Allah kawai iswa sevia Ya Jabbar ya Allah kadari 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 yoka maisha Ya Hayyum ya Allah kuka mudace abinda muka sa agaba Tujiya kai ne har yau kai ne gobe da kullum ma duka kai ne tomba kai ma bawa be protect against the full power they wanted a nigga to make so by boy blue broke shit me say that no I can never say never because not only god we get the power everything about time give me baba na boy kai na run this up so duka sambani apaba from past to grace that are back in the day shows we no pace I still reminisce from past to grace that are back in the day shows we no pace I still reminisce dreams we still the chase yeah no fire ya allah Ya Hayyum ya Allah kuka mudace abinda muka sa agaba
So barkanmu da dawowa muna tattaunawa da malamin Hassana da malamin Charles da malamin Lawal me Afirka take bukata wajen bunkasa fannin fasahar ta
cikin Afirka kuma yanzu haka dai muna bukatan technologists da yawa saboda akwai wadanda akwai su wani guri amma mu a wurin mu bamu same su kinga misali taman ta fannin noma idan kika zo ta fannin noma a yau muna da tractor da ke mana noma amma idan kai noman nan still takin nan sai kai ka zo kasa da kanka wani lokaci ma zaka zo kai shema da kanka in aka zo girbi still da kanka zaka zo ka girbe amma idan aka kawo kinga kaman ta gefen turawa zaka gan wani technology wani kayan da suka yi yanzu shuki ma ba suke yi ba girba ba suke girbewa ba amfanin gona diga kama diga kan noma shuki har lokacin da zai kai girbewa mutum bai je ya ce ya sa hannu haka wai yana aiki da kansa ba dukkan mashin ke yi mana to idan wannan kawai ya same mu ya zo mana Africa aka ce ya wadata a kowanne kauyuka to wannan kawai zai kawo mana sarkin rayuwa zai kai lokacin da zaka gan wani abu gashi nan kawai samun shi very easy. Abinci za su zo mana da sauki.
Fasiri da fasaha ke wurin karatu kuma fa.
A zamanin COVID, corona kenan. Muna gida shekaru biyu ma kowani homework din yanka, wani lecture su ne duka kan social media ke da ke send maka. An bar ku da download apps a send muku. Atama class ma kana comfort din gidanka, za yi class ka duba. Ka sabi da ka yin exams ne ko ya je zan exams din shi. Duka ci gaba ne. Amma inda kamar da da ba social media ba wani technology. Da kun zama gida kenan, shi a wani sabon shekara kuma ya ga mu class ayi amma da technology zo corona ko ya ji dadin class shi amma waye mu da babanni mu su sa hankali a wajin yara kan social media ka san abin da diyanka ke duba kan abin da ka bashi ba ka duki tablet ka sa hannu ka kawai ka manta ni dai na su ya ce sai madiana tablet na sai na bata shikenan ko me su ke sai mata fine mu yaran muna da sanin gari wanda turawa ke ce curiosity inquisitive muna so mu sani me ke wurin ban mutoni mu zo mutoni ma abin da big machine mu gani ba
eh to ni dai yanzu abin da dai ina ganin za a ce wai an karo shi a cikin yanayin karatu na yara a jami'a ko a makarantu yanzu haka na yara ina ga mafi yawancin arjin an yi sai dai kawai abin da za a yi kokari a yi shine a samu malamai teachers da za su make sure kaman sun gwada ma yaran nan kula da waɗannan abubuwan da hanyoyin da za su yi amfani da shi saboda ba wai ka ce yaro a kawo kaza a yi kaza ka nemi wannan saboda in ka je ka ce mishi wannan abin da ya dokun nan ga amfanin sa ka tabbatar yana amfani da shi ta hanyar da kai kace mishi ya amfani da shi yauwa kaman su na'uran computer nan amma mafi yawancin yaran mu a yau an zuba musu ne ido kawai ana kallon su saboda in ka duba lokacin da mu muka yi karatu ba wayannan technology amma mun yi kokari mun samu ilimin nan ta hanyar kawai ka je ka zanna a karantar da kai ka maida hankalinka kuma karatun ya shiga kanka ka dawo gida kuma a baka assignment ko homework ka zo ka zanna ba calculator ba wani waya ba wani kome da kanka zaka zo ka buga lissafin nan har sai ka samu answer nan mai amma yau technology nan da ya shigo ciki ya kawo hanya ne mai sauki ta wani gefe kuma ya sa yaran sun zama very lazy da ka ga muka dawo makaranta kana zuwa zaka dauko takardanka ka zo ka danna kai homework kinka ka gama kafin kai duk wani abu amma yau saboda yaro yana ganin ai yana da waya ko kuma yana da ai wannan pad din nan yana gan ai idan na tashi tablet idan na tashi ko da safe ne zan bude tablet dina idan na browse zan ganshi an sannan yana sai bar su sun zama very lazy to wannan karan kanshi ma wani abu ne wanda ya kamata a duba akai a make sure kaman yaran nan hankalin su ya zo fuli san muhimmancin wannan abun su yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata
sai yanzu Malam Abdul-Jabbar zai muna bayani fasahan zamani inda duniya ta kai a duniyar technology
ina tare da wani shahararre akan fannin fasaha haka ce fasaha a turanci ana nufin technology zamu tattauna da shi da kanshi zai gabatar muna da kansa
sunana Yakubu Lantam Abdul-Jabbar na zama technology expert gaskiya inda muke kai yana da ban tsoro kuma matasa in ba mun doki an kullun ba muka ke koyon IT ba kowane bangare take ko kaman kai doctor ne ko kai mechanic ne ko kai banka ne ko me ne kake yi yanzu kana neman ilimin computer ChatGPT nan ya zama abin da ya fito daga America to waɗansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya bangaren ilimi ba mu samu abin da muke nema shi yasa za su kawo abin da zai yi mana sauki bangaren neman ilimi sai suka ciciro waɗannan ababe yanzu haka ya bari aiki yayi sauki in dai kana neman karatu ko kana neman kai aiki ya bari ababe ya muna sauki bifi
karin bincike
duka abin da kake so ke yanzu haka ne ka buga sunana kan ChatGPT ya gwada maka aikin da nake yi na naftu kin fahimta ya zama kaman ne ya zo Google ya zama kaman search engine dai kana neman wani abu sai ka shiga ciki amma yanzu ChatGPT da ya zo yayi muna ce advanced technology yana bar mu gane abin da ke tafiya a cikin duniya bangaren ilimi
to ya kake ganin lamarin robots saboda kamar yana so ya karbi duniya
robot ya zama kaman abinda ake kuro zai taimaka mutum yanzu haka robot an design robot halayyar shi ya kama da mutum zai yi aiki zai yi abinci zai yi gini zai yi jara mota so abinda duka muna cewa robot and artificial intelligence abinda mutum halayyar mutum aka design ai mutane IT suka design zai yi kaman kanda mutum yake amma shi baya gajiya
Ne ka zo bangaren mototi, yin mototi, robot ke assemblin mototi ba mutane ba.
Yanzu
haka abinda ke tafiya kenan. Yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba. Yanzu baka ga yawa mutum ya je yana manhole kamar yana gini rigiya ko wani abu haka. Robot ke yi wadannan ababe. A bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci. Ne ka je hospital kana son ayi miki jinyi, robot suna yi wadannan ababe. Robot
daga hospital
robot suna
wani
ne kaje India akwai su, ne kaje US, France akwai su dewa. Yanzu haka da nake magana da kinga, yanzu inda technology za a shi da mu ba mun shirya ba mun koma baya.
Kamanya
gaskiya bangaren neman ilimi, ne ka duba bangaren Africa ba mun doki technology serious kamar kan da Turawa da suka doki technology serious nan. Yanzu haka zaka iya kana kan gado robot ya kawo ma abinci, si robot zai yi ma abinci kawo ma abinci kace ka kare. Robot zai duba kan da kake tafiya, kan da kake magana, ka gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa kuma ba mutum bane, amma yaye ya koko a halayya mutum. Kuma yanzu haka an yi a yi robot yayi kamar ni da nake zallin ga muryana, kan da nake magana, kan da nake tafiya, kan da nake duka. Zaka gani robot kace oh Abdul Jabbar ke ga inda muka kai a cikin duniya ke ga.
So yanzu wani gargari zaka yi wa mata sa inda muka kanga?
Gaskiya muna neman gaya ba mutane inda muka kanga ya fi kowane matasa a duba bangaren koyo, bangaren computer.
Washin a zakulu abinda aka share a computer kwata-kwata, kamar ma mutum ya riga yayi asarar abinda ke duk akan computer shi, washin wani abu ne mai sauki?
Gaskiya ko ni da nake zan nan zai yi wannan aiki, ne ka share kan computer ba mai gwada wai komai duka ya lalace ko komai duka ya wuce kenan,
ko an duba recycle ma ba shi
ko recycle aka cire ko phone ma ana yi ana aka ko ka share kan phone kana duba wai ka share komai duka mu zamu yi. Akwai software da ake yi aka use ka nemi abinda duka mutum ya share, kamar mutum yayi kashi shi yana son a bincike ya ga duba phone shi ya share, akwai kan da za a yi yayi a jawo ababin da duka ya share, maganganu da yi kan phone duka za a yi wannan.
Akwai wasu courses da kake gani ya kamata mutum ya ajiye ya bari ya koma technology IT?
Gaskiya kowane course daga ga mutum ana yi, kowane karatu akwai amfani ciki, amma na zaka ci amfanin wannan abinda ku koyo. Yanzu haka shi nake ga akwai wani su course mai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yi wannan course, kamar Ghana nan ga in dai ka je kai wani su course ba zaka samu aiki ba. Kamar yanzu batun computer science, batun geometric engineering, batun robotics da muke fadanga ba ko ba garin Ghana. Yanzu haka German suna neman mutanen da sun yi computer, ko US suna neman mutanen da sun yi computer, ko Ghana nan ga da kai computer ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare zaka samu aiki. Kuma muna da mutane su yi accounting, su yi marketing, su yi purchasing courses da yawa a Churia Science ba mu sana'a. Wannan course yayi ya zama course mai kyau a bangaren US, amma garin ga inda ka je kai wadansu course ba zaka samu aiki ba. Kai political science garin ga inda ka je Turai zaka samu aiki, kamar psychology cikin IT ma psychology na nan, kifaita sociology na nan cikin IT. Inda ka je Turai kai ka samu company da zai employing ki ko zai employing ka a psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science, amma garin ga kai wadannan course ne taimakawa. Shi yasa kana duban inda kake sai ka duba sana'a da zaka koyo.
So yanzu mu saurari wakan wani matashi da ya mata suna Inda Rabbana, sunan mawakin Abubakar Siddiq wadda aka fi sani da Abu Teknik.
My name is Sadiq Teknik, right? What's the big
in our follow up that yeah and mala daun ya nbiya
Inda Rabbana
wala
inda garai da juriya
bai nbara
Inda Rabbana
wala
inda garai da juriya
bai nbara
ba ma koma baya
Bama
koma baya
don kullun dai ga muka ba muka ba
ce jiya ba tare kyau to gobe za ta yi kyau na zubar da kudin sofo kaga yanzu ina shan mall ce
jiya ba tare kyau to gobe za ta yi kyau na zubar da kudin sofo kaga yanzu ina shan mall
ni da talauci mun yo bariya ba kun ci sai dariya
bani da lokacin yawan magana ba san cin kudi bane kafara na kwanan ku ya gajiya dan bana da'un ya tafiya ina kwanan ku ya gajiya dan bana da'un ya tafiya inda rabbana wala inda garai da duniya sai na fara inda rabbana wala inda garai da duniya sai na fara ba ma koma baya don don kullun dai ga buga ba buga ba ba ma koma baya don don kullun dai ga buga ba.
Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin namu ne kuma kuna amfana. Kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin girke-girken mu.
Wayo Allah duwo duwo.
Kai sai za mu shiga madafa inda za mu tattauna da bakuwar mu ta yau Sumayya Tahir.
Amma ni da zan so yau mu tafi bankarin kubewa bushashe a nan Ghana. Mafi yawancin mutanen mu na tudu arewacin Ghana sun fi son kubewa bushashe. Wani abu ya kamata mutum ya nema domin yayi wannan kubewa bushashe?
To in zaka yi kubewa bushashe process nan ne shine kin need kubewa bushashe, kin need kananan kifi da wadawa. Kube bushashe nan kuma kiye ki yi shi ki mix the flour ko ki yi shi separate, kube busheshe separate, flour na kuma separate. Sa kowa da yanda yake so shi duka dai kube busheshe nan nono.
Sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu, ina son kubewan gari kaza. Akwai su daban-daban?
Akwai su daban-daban. Akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa, domin wurin dafawa ma kika dafa kin ga kaman tun wurin sarwa kika fadi kina son kubewa fari an baki. Baki kuma yana nan. Sai kika dafa kin ga ma differences. Fari ne kika dafa idon shi kuma na da aski fine, bakin kuma na nan.
To yanzu ya ake ana yin shi da nama, kifi ko da wani abu?
Eh, ana yin shi da nama ko kifi. Abinda da kike kike son duka. Kifi nama duka kinya kisa cikin.
Ki nuna mana yanzu yadda zamu yi mu wannan miyan kubewa bushashe.
Farko dai zaki kubewa bushashe. Kin yi stew ki different. Ki kai stew farko stew kin ne amma fresh tomatoes kin ne ba ku sto ko tan kwan gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da zaki use fresh fish ne soyayye ne opokun ki da kin ne wadannan duka mai ki. Shi ma kin yake use in kina son manja ko fryer kin yake use for stew kenan. Yasa kube busheshe kuma kin need kube busheshe kananan kifi da wadawa. Farko stew nan in zaki stew kin dibiya silver ki yayi zafi ki juye man kin da zaki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sa mishi mamoni wannan kifi mai warin shi yake kiran mamoni kin sa mishi dan kadan. Ni zafi shi kawo albasan ki aka nan yana gyara mini ne. Sai an kika sa shi ki kawo albasan ki ne kika yayyanka ki sa albasan yayi dan taushi ki kawo fresh tomatoes ne kika yayyanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo bakwaston ki ki sa ki kawo tin tomatoes ki amma na konko ki sa shi ki motsa ki dan rufe shi kadan sheki kuma kawo opokunki in kin soya ne ko baki soya ba kin yi kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices nga kisa duka. To sheki mosa kika mosa sheki bari yayi 1 minti kaman goma dai ko biyar sheki rufe ki bari yayi 1 minti biyar ko goma. To in kika bude ki mosa kuma kamiya ka stew ki yayi ready kenan. Isa shi mu zo wurin kubewa busheshe shi ma kin dibiya ruwa dan kadan ko yanda kike son yawan miyan ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki. Isa kika sa ruwan yayi zafi shi ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan magin ki kuma ki sa magi ko da kadan ma ne yayi domin ruwan kube busheshin ba wani da yawa ba ke dai sa dai kadan adadin dai yanda miyan zaki yi shi dai. Bayan kin sa yayi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye yayi tabasa sai ki sa kube busheshin kika sa kube busheshin ki bar shi wani minti
ya sa kube busheshin
ki rika lokacin da ruwan ke tabasa sai kina sa kubewa bushishin sai kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayaya sai kina sawa shi kina musawa aka zaki
hannu to idan na fahimci shi lokacin da ruwan ke tafasowa sai kina diban kubewa bushishin kina zuba sai ki musa idan kika dibi kada cikin ruwan tafasashen da kika dora kana nan kishi kina dorawa yanda za a yi kariya diya
haka nan ne yanda za a yi kariya diya haka nan ne sai kika kare kika gani yayi miki thickness shin yayi miki ki bar shi yayi tabasa kadan shi ki dandana ki duba taushin shi yayi miki kadan shi ma kare tabasa jiwan ba ka ba ya sunke ko ki shi ki sauke ka wuta kake bar shi kan wuta
mun gode malama su mai tashi muna tare da bakuwar tawa ya sunan ki
Hajiya Azumi
Hajiya Azumi yau shirin kwalama wani abinci zaki muna
ni muku tubani
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 yanzu ya shahara a shafukan sada zumunta saboda abincin mutanen arewacin garin gani so muna ji me ya kamata mace ta nemi sannan ta yi tubani
haka ne ni bari miki bayani shi yake gani in kina so ki yi tubani shi yake shiga kasuwa kika shiga kasuwa shi yake sai wake wake da kike so Niger ne na ne ke dai sai wake da kin sai wake ki ka zo sai ki je da shi manika shi anika aka nika da zafi shi baki yake shi ki aje shi iska ya buga yau zaki yi ungobe zaki
wani nikan ciki ya nika
yi kaman gari masara yanda ake nika gari
okay yayi gari
dan gari kaman yanda ake
nika ba da ruwa ba
sai ki sa zaki nika shi gari nika nika gari to yanzu zaki zo ran da zaki yi shi ki nemi tukunya karami kika nemi tukunya karami shi ki sa ruwa kadan shi ki diba gari in kina so shi ki in kina so yayi danko shi ki bida kwankwanci kadan ki gama da shi garin kwankwanci kadan ki gama da shi shi ki ita samu tukunin kika aje shi ki dama kada mai kika duba shi ki kawo muciya ki aje ki sa tukunin sakakanin kafafu shi ki ta tukawa kina bugawa kina bugawa kina bugawa ki bar kina bugawa kina bugawa zuwa can ki zo ki ga kamar shi ya tashi kamar yanda zai tashi yanda ake so ya a gawo ko si ya tashi aka sheki kin tun yi ruwan kan wanki kin aje ga garin gishirin ki aje sheki duba sheki zuba ruwan kan wan sheki kawo garin gishirin ki
cikin me zaki zuba ruwan kan wan
cikin inda yake buga
abin da kike buga
eh garin tubani
da kike garin tubani gari da kika dibo
na sa ruwa
cikin ruwa sheki buga sheki buga
da muciya
buga da muciya kamar yanda ake buga ko si
shi ki kawo ruwan kanwa shi ki zuba ki kawo garin gishirin ki zuba in ganye zaki yi da shi roba ne ina gare ki in ganye ne shi ki fara sawa kina dunkulewa kuma kamin ki dafa shi shi ki bida tukunyar da ki dafa shi bida itace itace ki ku cross
ki jera kasan silban da zaki ki jera abincin ki sannan ki kawo
wani kwatuku kwatuku
kwatuku kuma kawo kwatuku
ki rufe saboda zafi
zafi ke
da sa ruwa kadan ruwa bai kai bisa ruwa
idan na fahimci idan kin ji ta suba ko tukunya sai ki kawo ruwa kadan sai ki zuba
ciki
sannan sai ki kawo itace sai ki jera ya rufe ruwan kadan sai ki kawo buhu
kwataku
kwataku buhu sai ki zo ki rufe kuma wannan itacen da kika
sa lokacin da ruwan ya fara tasowa lokacin da kike je da shi kina gerawa
kina jera abin da kika daddaure
kina gerawa
idan cikin roba ne ko cikin
ganye ne kika kare kika jera kika kare shi ki kawo ruwa ba ki rufe shi
kuma ka rufe
shi ki rufe shi ki ne shi ki bar shi a kan lokacin da
ina rin zai dafa abinci yana kai awa nawa a kan wuta
oh bai kai awa biyu sai ki bude ki duba ai taushi ya yake ki yanka ki duba in ki yanka ki duba
shi ya nuna shi ki sauki
shi ki sauki wurin sai ki fara cire wake bida abu kun flax ne shi kina saka kina saka wake na saka ka kare shi ki sauki tukunin ki ya kare inda ki kare ka kare kuma shi ki bida yaji
yaji
yaji ne kaje siya akan su ba tankwa ciki sai ka so yajin ki sheki nemo garin tankwa
tankwa
sosai eh sheki nemo magi da kishiri ki bar bada sheki dai daka cikin
ki hada su
ki hada su sheki na sheki kawo mai ki girka mai ki doko silver ki girka sheki zuba mai sheki yayyanka albasa bar shi zafi ka kar sheki zuba
ki zuba albasan cikin mai zafi
sheki ne
wato ana yi mai cin dan wake
eh yanda ake dan wake aka yake mai
da ci shi mai da yaji
kawai ya kani
bani da mai da yaji
sai sa duka kenan
kaka ka wallahi a shafi
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Expression da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.